Rahotanni daga jihar Benue na nuni da cewa mutane kimanin 50 ne ƴan bindiga suka hallaka a wasu ƙauyuka fiye da 12 a ƙaramar hukumar Kwande dake jihar Benue. Tun ranar da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisun tarayya ne dai maharan suka fara kashe-kashe da ƙone-ƙonen gidaje da dukiyoyi yayin da wasu da dama suka samu raunuka a cewar bayanai. Shugaban kungiyar kabilar Tibi na ƙasa da ƙasa Chief Iyobe Iha, tsohon kwamishinan ƴan sanda ya ce rikicin ya samo asali ne tun shekaru 8 da suka gabata.
His men came and ransacked everybody. They destroyed all the schools built by Benue State government.
Ya ce makiyaya sun zo suka tarwatsa mutane, suka lalata duk makarantu da gwamnati ta gina, da asibitoci, majami'u da dukkan gine-gine, ciki har da gidaje na uku da na gina lokacin ina aiki. Sun kore mu daga garinmu, yanzu haka akwai ƴan gudun hijira a ko'ina. Da na tambaye shi ko bayanan da ke cewa an kashe mutane 50 a cikin mako guda sai ya ce.
So recently the killing almost 50. I was one who reported to.
Ya ce a kwanan nan sun kashe mutane kusan 50. Ni ne ma na kai rahoto wajen jami'an tsaro da gwamnati da sarakuna kafin aka tura sojoji kwanaki 2 da suka gabata.
They are not getting food. The kids are not going to school. They you know shelter for them.
Ya ce yanzu haka mutane sun tarwatse ba abinci. Yaran su ba sa zuwa makaranta. Ba su da wurin kwana, akwai ƴan gudun hijira sun kai 2 million a fadin jihar Benue. Ko me kuke yi don samar da zaman lafiya?
It's better we are one than being divided. It doesn't help us. But then we should live by the law.
Yace kamata yayi mu samu haɗin kai maimakon mu kasance a rabe. Baya taimakon mu, amma dole ne mu bi doka. Gwamnatin jihar Benue ta sanya dokar hana kiwo wanda dukkan masu ruwa da tsaki suka amince da shi. Don me makiyaya ba za su bi dokar ba? Don su kaucewa ɓarnata dukiyar manoma. Shugaban na kabilar TV yace zai ci gaba da magana da mutanensa amma dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka musu.
I continue talking to my people and then the federal government should also come in to assist us.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Benue Ardo Risku Muhammad yace su ma haka suka ji batun tashin hankalin.
Mu abin ya ba mu mama tunda a Kunde a yanzu a local government na Kunde ba mu da wani filani wanda yana waje. Kuma abin da ya ba mu mamaki harin tashin hankali ranan da ake zaɓe ne abin ya yi. To kaga mu filani ba mu a wajen a local government a wajen balle a ce eh zaɓe ne ko muna so mu ɓata ko wani abu. Saboda abin ne yana yanzu inda filani suke zaɓe shine a zu a ƙasar Idoma. Tunda wajen akwai gidaje filani kuma akwai filani mu duka sun yi rijista. A bincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangar siyasa ne kawai kaman manya masu siyasa nan shi ne suna aika suna je suna yi wannan abu sai a mayar da siyasa kuma ake filani ne suke yi.
Da na tuntuɓi jami'an rundunar 'yan sandan jihar Benue Kate Anene Sewese don jin ƙarin bayani kuwa cewa ta yi in ta samu cikakken bayani za ta tuntuɓe ni amma har na haɗa wannan rahoto ban ji saƙo daga gare ta ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.